Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimanin mutane 95,000 kuma ta kan kama kusan mutane miliyan 3 da ke sa kasashe yin hasarar dala biliyan 2 na tattalin arzikinsu. Za mu dubi taswirar da kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abinda za mu fara duba kenan, kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya a jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalara kan shekara ta 2030. Shekaru 13 kenan idan Allah ya kai mu. Murin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalara ke yi da kimanin kashi 90 daga cikin 100 ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutar. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauki kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na kasar Switzerland. Kungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalara ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara kamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a. Yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalara. A ƙasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon ɓullar annobar cututtuka na Ƙungiyar Lafiya ta Duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da ɓullar annobar kwalara ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution to
control. Ya ce idan za su auna ruwa da hanyoyin tsaftace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaduwar cutar ta kwalara. Peter Salama ya ce tuni taswirar kawo ƙarshen kwalara ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali,
we've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline of cholera cases in that conflict.
Yace sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, amfani da alluran rigakafin da ake dajawa a baki a sansanonin ƴan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar, kamar alluran rigakafin da ake daga a baki, za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 ƙasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaɗuwar kwalara a ƙasashensu. A saboda haka su ma ƙasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsaftace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara? kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar cholera a daya daga cikin sansanoni ɗan gudun hijira dake Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya na zanta da Dr. Mannan Mustafa kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh dake nan Amerika ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin cholera
ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cikin su a duk yanda za a samu a tsaftace muhallin daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin bahaya da bayan gida a kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta dan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba a ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo shi shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hari kuma muwa da so samu ne a ce duk wani abinci ba da fafe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta ɓulla.
To daga batun cholera kuma yanzu ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini Abba Daban a can ƙaramar hukumar Daban ta jihar Bauchin Najeriya.
To
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yawan ta shansa tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu.
Wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya.
Canfi ne ko?
Canfi ne hajiya.
To likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake a cikin sautar rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yawanci shi ne muke samu irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sabu idan ba su ƙarshi. Shine suke kira glucose da sauransu a duk da rake ake yi wannan in ya shiga cikin mutum yana taimakawa yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai da kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah.
To saboda haka kamar yadda ka ce abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake. Malamin ya sace wata tambaya.
To
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki?
Ruwan biro wannan ba duk da cewa ake ba wannan bai sa kansa din shafe jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Shi ba wannan canfi ne.
To ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamominsa?
Abin da ke kawo warin kashi yawanci rashin tsafta na farko kuma akwai ɗan su ɗan da abubuwan da suke ciwon lokacin zaga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakinsu ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
Ba a gada wannan ciwon abin da yake ba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai ɗan mutane wanda suke da kamar irin ciwon ciki waɗansu wanda su kamar kai kusa da su suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji nuwari to wadansu akwai wasu mutane masu din ciwo amma wannan ba shi da yawa idan mutum ko lokaci ya tsabtace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai
to likita
mutum ya tsabtace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya
to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan ha su kuma akwai taimakon da likitoci za su yi musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda cikin bakin su akwai kusa akwai dan kwayar halitta ake kira bacteria wadansu abubuwa suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan ya ciwo daga cikin ciki in suka yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari to irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin su ana iya ba su magani na rage wannan
to su kuma masu warin kashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
a ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai ko kuma akwai wasu ko ban da wannan akwai wasu kiran mai in dai kana kawai ciwo a fatan jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne
to tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ga mutane suna gudu
eh mai yiwuwa yana faruwa amma dai in kana da shi ai zaka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya
ana da iya warkewa kare
shi ne ya warkewa da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda kaje wani likita da bincika sosai
to Allah ya sa a dace
amin amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraran mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin
da salare
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
Asa inda ke a kacin duniya ana